mi sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar muryar zamani daga nan masallacin Juma'a na Abdullahi bin Mas'ud dake unguwar Kabuga ƴan Azara, inda a daidai wannan lokaci aka riga aka yi da sallar Juma'a ta wannan rana, kuma babban limamin masallacin Malam Zakariya Abubakar ya jagoranci sallar, wanda yanzu haka za mu ji daga gare shi inda hudubar ta wannan rana ta mai da hankali a takaice.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, sallallahu ala nabiyil karim. Hudubar ma dunkule ta yi magana ne akan soyayya dan Allah subhanahu wataala. Ka so mutun dan Allah, ka kishi dan Allah, ki kyauta dan Allah, ka hana dan Allah. Kuma ta nuna mana yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ainihin ƴan uwantaka tsakanin mutanen Madina da mutanen Makka, musamman abin da ya ji hankalinmu muka yi wannan gabatowar Ramadana, kasancewa akwai ƴan uwa da suke cikin matsaloli wanda ya kamata a ce mu kira mu kula da haƙin ainihin ƴan uwantaka. Na daga cikin haƙin matsaloli dangantaka abin nan ƴan uwantaka, kasancewa wasu suna cikin matsaloli, wajibi ne a taimaka musu musamman wata mai alfama da zamu shiga, domin akwai haƙi tsakaninka da dan uwanka abin da ya shafi dukiya, ransa, iliminsa da sauransu. Wannan shi ji hankalinmu, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce mana innama mana ikhwa, musulmai ƴan uwan juna ne. Dan haka ma Allah ya yabi mutanen Makka da Madina cewa saboda su abin da suke nunawa sun nuna ƴan uwantaka kamar yadda manzo Allah ya shirya musu. Farko da manzo Allah ya zo garin Madina sai ya hada ƴan uwantaka tsakanin mutanen Makka da Madina, har wani ma zai iya saka matarsa ya ce in ta gama iddawa ne aura. Zai kayan kasu ya ce ga abin kaza in yi kaza, amma sai da ƙarshe zai ce a'a na gode, Allah ya sa muka albarka, amma Allah ka nuna mana yanda za mu yi kasuwanci. Wannan ya nuna mana ƴan uwantakan sahabbai, wanda har Allah subhanahu wataala ya yabe su a Qur'ani. Yace wanda suka zo a bayansu suna cewa Allah ka gafarta mana da ƴan uwanmu da suka gabace mu da imani, kai ka sa wani hikiri tsakaninmu da ainihin mu'mine, kai mai tausayi ne mai jin kai. Wannan shi ja hankalinmu muka yi ƴan uwa, ya kamata musamman wannan hali da ake ciki kuma da yanayin da muke fuskanta na watan Ramadana, lallai ya kamata mu sarara ma juna, mu yalwata ma juna, mu ainihin nuna ƴan uwantaka domin kowa ya samu ya azumi cikin kwanciyar hankali insha Allah. Assalamu alaikum.
Wai ita wannan ƴan uwantaka ta musulunci, kawai mutum ya faɗa ya ce wani ɗan uwana ne musulmi, kamar yadda ake cewa almuslimu akul muslimu, musulmi ɗan uwan musulmi, shikenan ya wadatar ya sauke wancan haƙi na ƴan uwantakan musulunci.
Na ai yana da haƙoƙi masu tarin yawa, idan ba ya shi ya nema ka bashi, in bai da lafiya kai masa ziyara, in ya rasu ka raka shi zuwa makabarta, in wani abin alkhairi ya same je ka masa manna, in abin bakin ciki ya same ka je ka taya shi jaje. Duk wannan na da cikin haƙin ainihin ƴan uwantaka. Wannan shine asalin ainihin ƴan uwantaka, domin ƴan uwantaka ba zai tabbata ba sai ka bi umurnin Allah da umurnin Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma umurnin da suka yi kenan, mu kyautata ma juna, mu yi ainihin mu'amala da juna mai kyau, mu kula da haƙoƙin juna. Amma cewa ka faɗa ɗan uwana musulmi shikenan, wannan bai isa ba gaskiya, akwai aiki dole sai ka dabbaka dabbaki. Allah subhanahu wataala ya taimake
ni. Na ji mallan cikin raka'a ta biyu ne ko ta farko ya janyo wata aya da take maganar cinikayya da hada-hadar kasuwanci a lokacin da aka kira sallah a ranar Juma'a. Ya abubuwan suke?
Eh, a gaskiyar lamari daga zaran an fara sallah to fa kasuwanci haramun ne. Don wasu guraren da suka ci gaba da musulunci ana kiran sallah ma kowa zai rufe shagonsa, sai je domin duk riban da zaka samu a wannan kana cin abu ne da ba za babu albarka ciki. Tunda Allah ya ce mu ainihin rufe fas'ahu ila zikrillahi wa dharul bai, zikrillahi anan ba ana nufin ambaton Allah bane, ka je zuwa ga sallah ka bar kasuwanci. Har ga wannan umurni ne malaman usuluko suna ce al'amru ta sabru ju, duk idan umurni ya zo yana nuna maka wajibi, sai dai idan an samu wani abu da ya tasarrufa nan wannan wajibin ya koma mustahabi ko sunna. Amma wannan umurni ne na wajibi, ana kiran sallah rufe ka je kai sallah. Amma idan ka je kai kasuwanci kuma wannan ka jiyo kai aikin da yake haramun ne, kuma Allah zai yi maka koba wallahi mun inda Allah subhanahu wataala.
An yi maganar soyayya dan Allah, a yanzu wasu irin soyayyar da matasan mu suke yi da budurwa da mace da namiji, a ce wai ana soyayya irin ta zamanin nan, sai a ce ai dan Allah nake son ta, ita ma tana cikin soyayya dan Allah ko kuwa bata fado ba?
Wannan bata fado nan bangaren ba gaskiya. Ai musulunci ya nuna yanda zaka yi ma aure zaka nema, ai na maka yanda zaka yi mata kai al'aslam asali ma abin da yafi dacewa shine kaga ya kana so tambaya a gidansu ka tura magabata shin an mata miji ko ba mata ba kafin ka je. Amma daga zaran an fara wannan soyayya shine barna ke faruwa, ba shi an samu bestie ba, ai daga nan aka samu bestie
za ka kike cewa bestie
bestie kware da gaske kuma naji ma wani malami ya ce ai ban da wannan ma akwai abin da zai zo ma nan gaba wanda shi kuma kafi miji shi nan gaba zai zo tunda akwai bestie bestie dan zaka yi shawara da shi wane ne to wannan kuma musharaka zaku yi nan gaba Allah kiyaye mu dan haka irin wannan gaskiya saba mu umurnin Allah ne baya cikin soyayya dan Allah zaka yi soyayya dan Allah shine ka nemi adinka aure ta zaka nema ko akwai sharuɗa da musulunci tsara sai ka bi wannan sharuɗan sai ka samu albarka Allah subhanahu wataala ya mana ainihin muwafaka
to mai sauraro hudubar kenan da take da harasa da dama fatan dai Allah ubangiji ya bamu ikon fahimtar waɗannan alkhairai da suke cikin wannan huduba mu kuma yi aiki da su dukkanin kuma hanahanan da yake ciki mai kokarin kaurace masa dan ganin mun ribace ta mun kuma amfani rayuwar mu a nan duniya da kuma gobe kiyama Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 Dale FM da zamani daga nan masallacin Juma'a na Abdullahi bin Mas'ud dake unguwar Kabuga yan Azara